that Nigerian Air Force, working in concert with other with sister services and other security agencies, would ramp up operations in Sokoto State and in
Kakakin rundunar sojojin saman Nigeria kenan Air Komodo Ibikunle da Ramola ke mani karin bayani dangane da irin shirin da rundunar take yi da yin aiki tare da sauran jami'an tsaro dan kawo karshen aika-aikar yan bindiga dadi a jihar Sokoto. A saboda haka ne ma yace tuni an tuttura jiragen yaki da sauran makamai zuwa jihar, sannan har ma babban hafsan hafsoshin mayakan saman Nigeria Air Marshal Sadiq Baba Abubakar ya ziyarci jihar ta Sokoto, inda ya duba wurin da jiragen yakin za su ke shan mai sannan suna kai harhare ta sama. Ya kuma gana da wasu manyan kwamandoji biyu da za su jagoranci wannan farmaki ta sama. Kar kuma kamanta Sokoto na cikin yankunan da hedikwatar tsaron Najeriya ke kai farmakin nan mai take Operation Hadarin Daji domin gamawa da 'yan bindiga daɗi. To amma Sokoto da aka santa a baya da zaman lafiya da kwanciyar hankali, me kake jin ya jawo wannan tuanity na baya-bayan nan, musamman irin aika-aikar da 'yan bindiga ke tafkawa?
Okay, while there are very massive onslaught taking place in Zamfara and Katsina State, it appears that a few of these armed bandits have escaped from these areas and are now wreaking havoc in Sokoto.
Kasan ana ragargazar waɗannan 'yan bindiga daɗi a jihohin Zamfara da Katsina, kaga kenan za su gudu ne zuwa Sokoton. Amma yanzu sabon tsarin da muka yi shi ne, kaga mun tura jiragen yaƙinmu zuwa jihohin Zamfara, Katsina, Niger, har ma da Kogi. Muna son mu musu kofar rago, wato mu hana su sukunin kai komo daga wannan jiha zuwa wannan jiha domin mu samu mu gama da su.
You know, the idea is to spread out a wider safety net so that they cannot cross from one state to the other and then evade their capture.
To kome mutanen Sokoton za su ce akan wannan mataki da sojojin saman Najeriya ke dauka a halin yanzu? Alhaji Garba Umar Kabba shine magajin garin Gobir.
Gaskiya mun yaba kai da wannan mataki da aka dauka, kuma mun tabbatar yanzu da gaskiya ake yi. Saboda ni, saboda muna ganin yadda jirage ke shawagi zuwa wuraren da aka tuhumar nan ne an makoye waɗannan 'yan ta'adda. A ganin ki tabbas dan koje ina kan hanya na baro Sokoto zan zo sabon gini. Ina kawo daidai wata kasuwa ta Ibuluti jiya ta wuce ta kai gare mai jagaro. Kuma da daddare ina gidana zaune, kuma jet guda ya wuce ta kan gidana wuce yana zagaye. Yana ganin bisa ga wannan muna ganin da gaskiya ake yi insha Allah.
Na tambayi dan majalisar dokokin jihar Sokoto mai wakiltar sabon birni ta Arewa Honorable Aminu Almustafa Boza, ko shin suna da kwarin gwiwa bisa wannan sabon mataki na sojoji?
To alhamdulillah muna na'an da shi. Na biyu kuma muna so a yi gaggawa fara duka waɗannan matakan nan. Na uku kuma muna so a yi da gaske, saboda abin da ke faruwa tun shekarun jiya zuwa jiya mun ga jirage na shawagi sararin samaniya. Muna buƙatar sauki na gaggawa.
Yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da wannan tsari zai yi. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.